الآخر إن أنا تشتكين كراتون من سنن النسائي نا أبو عبد الرحمن الله كرم سرهما من تشكين كتاب الصلاة نقول كتاب الصحوي زام تشكين بابي ديك توا wato muna cikin kaifiya da ta zo marfu'iya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin nau'o'in salatai da ake yi manzon Allah a cikin sallah to shine yanzu nan mun yi wata kaifiya guda daya a sama ga kuma shi mun zamu tashi babi na biyu na wani nau'in kuma na kaifiyar salati da ake yi manzon Allah a cikin sallah
barana isahu gani Ibrahim kala
shine
to assalamu alaikum nabi
to to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Yawa to mun dai riga muku bayani sayyidina dinnan mu haƙin mu ne musa shi manzo Allah zai ce sayyidina ne ai ba zai fada ba. Yawa to mu ku haƙin mu ne mu ce sayyidina mai gidan mu kenan wannan daraja ai ta mu ce ba shi muka daraja ba manzo Allah da muka ce sayyidina din. Yawa haƙin ladabi ne da ban girma da jinjina ga manzon Allah saboda ubangiji ya mana horo mi tauƙirin sa mu nauyaya shi koda a ambaton sunan sa kai tauƙirin sa sallallahu alaihi wasallam kai tauƙirin wannan sunan. To
barana Ubaydullah bin Sa'ad bin Ibrahim bin Sa'ad qala da sana ammi qala da sana sharikun an Usman bin Muhammad bin Amusa bin Dalatan abi anna rajulan ata nabiyallahi sallallahu alaihi
wasallam wani mutum ya zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala
kayfa nusalli alayka ya nabiyallahi
ya zami ma salati ya nabiyallahi Allahumma
salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Wannan duka dai kamar yadda muke ga muku lafazin salati babu inda yazo marfu'i da hadar da sahabbai a ciki, amma dai dukkan al'umma ta hadu akan riskar da sahabbai a tare da ahlul bait rasulullahi a cikin salati. Ba inda yazo mun ga ahlul rasulullahi mun ga azwajur rasulullahi mun ga zurriya mun ga ahlul bait mun ga duk yazo a cikin lafaza marfu'ai ingantattu kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma babu sahabatu. Amma tare da haka dai al'umma ta hadu akan riskar da sahabatun a cikin wato salatin. To
akhbarana sa'id ibn abi sa'id ibn umawi fi hadisihi an abihi an usman bin hakim an khalid bin salamah an musa bin al-hatta qala sa'altu zaid bin khadijah qala ana sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala sallu alayya
wa tahidu fi du'a'i kuyi min salati kuyi kokari a cikin addu'a Allahumma
ala Muhammad wa ali Muhammad.
To kaga wani lafazin kuma babu ma lafazin Ibrahim a ciki. To wannan duka dai salati ne da ake kamar yadda muka ga muku a cikin sallah. Shi yasa Imam Shafi'i yace wajibi ne yin salati a cikin sallah a bayan tahiyya ta biyu. Idan mutum bai yi ba ko manzo Allah salati a bayan tahiyya ta karshe din wanda za a sallame. To a wur a Shafi'iyya sallar sabatai ba. Yawa sallar sabata cika ba yawa ta zama fidajo ya toye rukuni a cikin sallah. Rukuni ne kauli yanda ka zan Fatiha haka salati take ga Annabi a cikin mazhabar Imam Shafi'i, saboda haka in kai ba kai salati ba sallar ka mukhtalafu fiha abin sabani ce, wani ya ce ta yi wani ya ce ba ta yi ba ga gwanda ta yi gaba ɗaya ko. Yawa
babu
wani nau'in da yi
barana kutubatu kala da sana bakarun abu ibn mudara alibin al-hadi ana abin sa'idin khudri kala قلنا يا رسول الله السلام عليك
قد عرفناه
كيف الصلاه عليك
تو ابو زيد يجي من ce ya ma'aikin Allah mun san yanda zamu ma sallama muna cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu
na'am
to yaya kuma zamu ma salati ka gani ko duk zancen da ake yi a cikin sallah a bayan tahiyyatu biyu gabaki dai wa'annan hadisi anan suke magana ba a wani guri ba
assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ana magana da cikin sallah
shi yasa ga an yi haka abuwa suna jiwa ne suna zuwa su ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ne a zuwa su fada wannan abin a cikin sallah ne ake gaida annabi eh kuma wannan kasaitar manzo Allah ce ita ce izza da buwaya ta annabi duk wurin da ake cewa Allah to kuma ana cewa annabi a gurin hatta da a cikin sallah to shine abin da muke fada babu wani mahaluki a cikin kauni da yake da wannan mukamin idan ka baiwa wani wannan mukamin kai shirka a haƙƙin manzon Allah shi kuwa shirka a haƙƙinsa to kai ma ka san sauranta mutun yayi da mun janibin sa janibin Allah ne tabaraka wa ta'ala saboda cewa jakada na yawa shi gabaki daya ya ba layin ku bane ba layin ku bane a bangare na yake ma kana muhammadun aba ahadin min walakin rasulullahi wa ma muhammadun illa rasulun duk martabar da yake tabbatar mai shi saka hatta da a cikin sallah sai an ware shi an kuma so ake a lokacin da kake cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu kai hudurin annabi alaikwa kai hudurin manzo Allah a cikin wannan halin barbare a cikin dukkan sallah ma idan kai hudurin gan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar ka ta inganta saboda kansa yake cewa ina fa ganin ku yawa saboda ku getta sallar ku sosai ina ganin ku ka ku ga kamar nan gabas nake kallo ina ganin ku yawa Imam Dawudi yace ana araku min ba'adi ina ganin ku akwai lafazin min ba'adi to sai yace ta bayana yace a ba'ada mauti yake nufi ko da kun ga na fa ku bana cikin ku ina ganin ku saboda haka ku kyautata sallar ku
Allahu alaihi wasallam
shi yasa hudurin kuduwa a cikin aiki ba illa bane yawa ba manzon Allah ake bautawa ba ba a bautawa manzon Allah eh ba a bautawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai tunda kace tunda baka ce masa Allah ba ka raba masa wani baka ce manzo to bai cincinci bauta ba wanda ya cincinci bauta ne ɗaya ne tak wanda ba za ka raba masa komai ba za ka ce ma Allahu tsura amma in dai kace kaza sannan kace Allah ayya an sako da kan wannan martabar wannan wanda ya hauta saman mai ɗaya ne tak akan wannan martaba shine Allah shi kadai ne zaka ce mar Allahu ya kuma dauka amma kowa sai dai ka raba mar wani abu ka ce waliyullahi khalilullahi kalimullahi habibullahi to ai dai an samu dai irafa an samu irafa sai wanda zai dauka ba irafa haka ne yake halta alamul husaniya shi kadai ne to yace ku ce Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim
babu nau'in akhar
babu wani nau'in dai
akbarana Utbah bin Sa'id an Malikin
wa
Haris bin Miskin qira'atan alayhi wa ana asma'u
to lafazu lahuma ko ai din kaga ya riska da Haris bin Miskin lafazin sa ne kwararren malami ne amma kuma sun samu matsala tsakanin sa da shi almajirin shi mai littafi Nasa'i saboda haka baya karba sai dai zo rakaba daga baya yana jin abin da ake fada ni ga zo ta kila gore sa zai ci Haris bin Miskin ba babban malami ne da gaske amma kuma suna da mushkilar da Nasa'i to amma da yake su saboda tsinin bukatar tasu da ilimi sun san darajar sa sun san kimar sa sun san albarkar sa sun san manufar sa a cikin ilimin duk da malamin ya kyare shi sai zo ya rakaba inda ka san dai inda muke da kudi yanzu ka san dai ka san zaka samu komai kullun za a rufe ka da duka duk dora ma zaki goban ka tashi can zaka yi in dai in ka je zaka samu ko ba haka
yake haka ne haka
ne din dai a zazzagi mutum yanzu a bai azeji
gaskiya ne
ko ba haka ba to haka suke da karatu shanin ilimi kowane irin wulakanci zaka yi musu za su rakabo su taho to ka gani to ka ku ga yanzu ba kowane irin sirri zaka zo mutum dole ka lallaba shi don lallaba mutane sai dan kudi zaka ba shi tsura wannan komai zaka yi maka masa to mu je na to saboda sun san kimar abun ne mu kuma yanzu mun san kimar su wa'annan ne
to ne ka asiri ta sani malikun an abdullahi bin abi bakari bin muhammad bin amr bin hazim bin al-ali amr bin sulaim bin zuraki kala
to yace
ne abu humaydi na sa'idi
abu humaydi sa'idi ne sahal bin sa'd al-sa'idi yace
allahumma qalu
su sahabbai sun ce ya ma'aikin allah ya zami ma salati
qala rasulullahi sallallahu alaihi
wasallam allah sallallahu alaihi wasallam yace qulu ku ce
sallallahu muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi ya hadisi la hadisi kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa azwaji wa zuriyatihi
kaga kuma lafazin harisin ko miskine ne to
kala jami'an
suka ce baki
da sallaita ala ali ibrahim inna hamidun majid kala abu abdurrahman
nasa'i kenan yace
ba ana kotai batu ya da hadisi marratayn
to so bi naji wannan hadisi da kotai batu bin sa'idin mutumin masar
wala allahu an yakuna qad saqala alayhi
tayu wancan gefan wato ba na lafazin ibnu miskin din ba wani abu ya dan sarai da gare shi ne yasa bai kawo shi ba ɗaya lafazin
babul fadli fi salati ala nabi
babun falala a cikin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama
barana suwaydi bin nasulini qala dasana abdullahi habib bin mubarak qala anba'ana hammad bin salamata an sabitin an sulaiman wa al-hasan bin aliin
to
an abdullahi bin abi al-hatan abi
to
anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama
maikin allah sallallahu alaihi wa sallama yace
jaa zaata yawmin wa bishru yurafi wajhihi
ya zo mana wata rana ga farin ciki ana gani akan fuskar sa yanzu ga jana kelkeli to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sha'anin da lamarin jibril ne yazo min amincin Allah gare shi yace min
amma yurdika ya muhammad
yanzu ba zai yadda da kai ba su a gurin sai su ce ya muhammad mu ko mu ce ya rasulullahi yawa saboda su a gurin malaiku suna cewa ya muhammad na ga ya kusa shari'ar mu daban tasu da ba ko ba haka ba shi sunan diyabo na duniya da lahira ya kunsa a cikin sa saboda ko hakan aka fada an gama kirari gabawa saboda alafazin hamdu ne a cikin sa yawa madda ce ta hamdu shi yasa ka gani ana kiran su suna kiran sa da haka din mu ne aka hana muna sai dai mu fadi sunan martaba to
Allah ya salli alayka adam min ummatika illa sallaitu alayya asharan
yanzu ba za ka gamsu ba wato kaman neman gamsuwar tasa ake kaman neman yaddar tasa ake amma yurdika yanzu bai baka gamsu ba ya rasulullahi cewa ba wani wanda zai maka salati daga al'umma ka face ni kuma na sai neman nawa goma in ji Allah fa tabaraka wa ta'ala wai
subhanallahi sallama alayka adam min ummati da illa sallamtu alayya
hakan nan ba wani daga al'umma ka da zai gaishe ka so daya wai sai na gaishe shi so goma in ji Allah fa yiki ga annabi to kai da gani ka san ba san annabi ya wani ka ce bawan sa ne tabbas bawan sa ne amma wani irin bawa ne baka san wani irin bawa dan ba haka mai gida yake mu'amala da bawan sa ko ba hakan nan ba bawa ne wani irin bawa wani irin bawa ba kowane irin bawa ba to
barana ali bin ujirin kala dasana isma'il bin ja'far an ala an abi an abi hurira ta annabi sallallahu alaihi wasallam qala
maikin allah yace
man salla alayya wahidatan
sallallahu alayhi ashra wanda ya min salati daya allah zai min salati goma tissan da na bada aiki ba a yi anan na ce to alhamdulillah to ga halifa yanzu bari mu karasa zakai mana bayanin wannan abin da ka samu a gurin to
akhbarana isaq bin mansur in kana dasana muhammad bin yusuf qala dasana yunus abi ishaq an bole da bin abi maryam qala
yawa yunus nan dan abu ishaq subai ne shine baban isra'ilu shi kuma an buraid ibn abi maryam qala
حدثنا انس بن مالك
قال سيا بان labari yace
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من الله صلى الله عليه وسلم yace
من صلى عليه صلاه واحده
wanda diye min salati salati daya
sallallahu alayhi ashara salawat
subhanallahi Allah zai masa shi kuma salatai nasa guda 10 bayan haka kuma Allah zai sarayen masa da zinubai guda 10 sannan a daga masa darajoji ba wai lada ba daraja promotion zai tashi ya dinga hawa har daraja 10 za a daga inda yake da a daga shi daraja 10 saboda yayin manzon Allah salati guda 1 Allah ya damu da annabi to ka ji fa to muna neman dama anan zamu kwana akwai lafazin wannan salati wanda man sallallahu alaihi salatu wa sallallahu alaihi ashra ko sallallahu alaihi ashra yawa wanda ya min salati daya to Allah zai masa 10 wannan shi muka sani mashhuru war riwaya mashhuru ya lafazi sahihi ingantacce kowa ya san shi to ana cewa ofi riwayatin ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه بها مئة ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه بها ألفا ومن صلى عليه ألفا زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة wannan riwaya da ke wannan ƙari ita ce muke neman mafitarta da kuma martabarta a cikin nan inda muke karatun wato hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yanzu Halifa zai dan ba mu bayani daga abin da ya samu a ciki
Akrama kallah to adun gole ita wannan ruwayar na man sallallahu alaihi wa hidatin sallallahu alaihi biha ashara ta fita a wurin malaman hadisi hanya ce wadda take ingantacciya yawa to amma waccan ita ruwa da tazo man sallallahu alaihi biha da man sallallahu alaihi alfa din da to a gurin malamai hanyar akwai rauni a ciki bata kai ita wannan da farkon inganci ba
Eto idan ka ce rauni ai mu nan ka san makaranta ce ta hadisi muna yin karatun hadisi shin hasana ce ko da'ifi ya ce ko maudu'i ya ce ko me ya shafi wannan kuma idan da so samu ne mu ji su wani malamai ne suka fitar da ita misali a wani littafai mustakharajatu haka ko mustakharajatu ko umma
haka amma ba rike shi ba zuwa gobe zai zo da shi
shi ba ida ga sani ba ka bude bayanin ba kuma sai ta hadisi ai ba ta kamata ya zama shi a kuɗi Allah ya sa